وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بايعك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله بإذن الله مدوكين سالكي لتيمكوين شيء yau 13 da watan Rabiul Akhir shekara ta 1443 hijriya wanda ya dace 18 da watan 11 2020 miladiya zan mu ci gaba cikin karatu a wannan littafi na mai albarka littafi na Mustalahul Hadis babban littafi na Mustalahul Hadis na al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wanda yake taqrib wa taysir lima'arifatu sunanil bashir an-nazir hey abinda zan mu tashi al-imam an-nawawi bai gushe bai na mana bayani akan mas'alolin da suka shahi wasu abubuwa da suka shahi hadisi sahihi wanda suka shahi hadisi sahihi mas'ala ta hudu nace al-isali ar-rabi abu na hudu ma rawayahu bil isnadil muttasil abinda suka rawaito shi su biyu da sanadi wanda yake muttasil sadaddan sanadi wanda babu inqida'i babu yankewa a cikin shi fa huwa al-mahkum bi sihhati shi ake mahukuncin cewa sahihi ne kenan su wa yake nihi yake cewa ma rawayahu yawa bukhari da muslim dan saboda sati bisa kan magana shine aka tsaida magana abinda suka rawaito da sanadi muttasil daga gare su har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam babu inqida'i jiki ba wanda suka kawo mu'allaq ba to wannan shi ake ce ma sahihi yake da hukuncin sahihi a cikin sahih bukhari da muslim wa amma ma huzifa min mutala isnadihi wa'idun fa akasar amma wanda aka shahe daga harkon sanadin shi marwayci ɗaya ko sama da haka yana da hukunci kala kala shi wannan kuma ga hukuncin shi dan saboda a cikin sahih bukhari zan mu gani da dama wanda suke bibiyar karatun mu na sahih bukhari zan mu ga wasu mu'allaqat ne zai kasu ba sanadi kawai yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko kuma yace Anas yace ko kuma ko Abu Huraira yace ko cikin sahabbai ne ko tabi'ai to wannan hukuncin shi shine fa ma kana minhu bi sigatul jazm wanda ya kasance da siga ta jazm ta yankewa sai tace sigatul jazm yankewa ka tabbas siga ta tabbas ka kala kamar yace kala au fa'ala au amara au rawa au zakara fulan wanda dai wannan sigogin sune sigul jazm fa huwa hukumin bi sihhatihi an al-mudaf ilay duk imam al-bukhari ko muslim in sun yi wannan sun kawo shi da sigatul jazm to hukuncin shi ingantacce ne zuwa ga wanda aka raba ma magana sawa'un ko annabi ne ko sahabi ne ko kuma tabi'i ne duk wanda aka raba ma magana dai da sigatul jazm ko da babu sanadi an shahita hukuncin shi hukuncin sahihi ne shine an wanin sanin sigatul jazm din wa ma laysa fihi bi jazm aw binda kuma babu jazm babu yankewa a cikin shi kamar su ce yurwa yuzkaru ana rawaitawa ana ambatawa yuhuka ana kawo hikaya au yuqalu ana cewa kaga ba a hudu wanda yake cewa kin ba ko kuma ruya ko zukira ko hukiya an fulanin kaza fa laysa wannan gabaki ɗaya da wannan da makamantansu in sun zo cikin sahih bukhari da muslim fa laysa fi hukum bi sihhati an al-mudaf ilay wannan ba sai hukunci da tabbas cewa ingantacce ne gami da wanda aka raba ma magana ba yawancin su ingantattun ne amma ba tabbas bane cewa ingantacce ne kuma walaysa biwahin amma kuma ba mai rauni bane rauni na karshe li idkhalihi fil kitabul mawsum bi sahih dan an sa shi cikin littafin da aka siffanta shi da cewa littafi ne sahihi duk da an ambace shi da sigatul tamrid yuhuka yurwa yuzkaru amma tun da ya zo cikin sahih bukhari ko ya zo cikin sahih muslim koda yana da rauni rauni shi ba mai karhi bane wanda zai soke shi ya kasance mawdu'i ne ko shazi ne ko makamantan haka ba zai kasance haka nan ba kenan wannan shine shi yasa mutum ba zai ga wani hadisi ba a cikin sahih al-bukhari akwai da dama wanda suke mu'allaqai ne wanda da'ifai amma ba za su yi suka ba akan cewa a cikin sahih al-bukhari akwai da'ifi me yasa dan saboda dama ba su bane madogara kuma wannan yawanci suna kawo su a cikin al-mutaba'at wa shawahir ba cikin usul ba a asali in sun bude babu ko bukhari ko muslim he ka sai hadisi sahihi da sanadin shi ingantacce al-Imam Muslim afwan shi yake yin haka nan a ƙarshe kuma sai kawo wasu wanda basu kai wancan ƙarhi ba to wannan a cikin mutaba'atu wa shawahid ba a ba da su ake lissafin sabar ba da su ya dogara ba ba da su ya dogara ba, wanda ya dogara da shi shine wancan wanda ya kada sanadin shi cikakke. Al-Imam al-Bukhari kuma yawanci in ya bude babu yake kawo wannan mu'allaq wanda aka raba ga sahabbai ko kuma ga tabi'ai ko ga annabi ma sallallahu alaihi lokaci, to wannan duka ba a hukunci, shine wannan hukuncin shi. In ya zo da hukuncin jazam ka wannan sahihi ne ga wanda aka raba ma, sawa'un annabi ne ko sahabi ko tabi. In kuma ya zo da sigatul tamrid kama a ce yurwa yuqalu, wanda zan mu gansa da dama a cikin darasin mu na Bukhari, kuma da inda muka zo muna yin magana akan su, to wannan yana nuni akan cewa al-Imam al-Bukhari yana nuka cewa ba kaka yanke cewa tabbas sahihi ne, dole yana buƙatar bincike. Amma kuma kasancewar an sawo cikin sahihul Bukhari, raunin shi koda yana da shi ba rauni bane mai yawa, ba rauni bane wanda zai suka a cikin shi. Shine yasa yace wa laysa biwahil li idkhalihi fil kitab al mawsum bi sahih, amma raunin shi ba mai ƙarfi bane tunda an sawo shi cikin littafin da aka siffanta da cewa hadisin littafin sahih. An fahimci wannan mas'ala. No, al-khamisa sai mas'ala ta biyar. Yace al-Imam an-Nawawi Allah ji kanshi yake cewa sahihi aqsam, mu sani cewa sahihi hukala kala ne, kai yanki yanki ne a alaha mafi girman da dan, saboda a cikin na kware ma ai ko wanda yake wani mutunan kirki ne, wani mutunan kirki ne, amma kuma aka hada su dole sai an samu cikin su wanda yake kirkin, to sahihi ma haka ne, dukkan su sun yi tarayya a cikin siha, amma kuma akwai wanda za a samu ya hada wasu sufofi wanda sun sa yahi sauran inganci, kuma duk da su ma ba suka bace gare su. Na farko a alaha mafi girman daraja akan hadisi sahihi muttafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, wanda Bukhari da Muslim suka yi ittifaki akan shi, Bukhari ya huddo shi, Muslim ya huddo shi, kuma kalkashin su ma malamai suke cewa wanda kuma yahi ƙarhi, Bukhari ya huddo shi, Muslim ya huddo shi, kuma ta hanya daya, ta hanya daya, isnadi daya, wanda ke bi mu shine wanda Bukhari ya huddo ta hanya shi daban, Muslim ya huddo ta hanya shi daban. Summa mun fara da bihil Bukhari, sannan mai bi mu shi wajen daraja wancan na harko kenan, wanda Bukhari kadai ya huddo shi, Muslim bai huddo ba, shine mai daraja ta biyu. Wannan yana ambato abinda ake cewa maratibus siha. Summa Muslim, sannan sai wanda al-Imam Muslim ya huddo, Bukhari bai huddo ba kenan, Muslim kadai ya huddo shi. Summa ala shartihi ma, sannan sai wanda ya tattara sharadin su, bai cikin Bukhari bai cikin Muslim, amma kuma yana bisa kan sharadin Bukhari da Muslim, kamar wanda al-Imam al-Hakim yayi a cikin mustadrak din shi da dama, wanda sun didda wasu sun bisa cika sharadin na Bukhari da Muslim, amma akwai da dama wanda sun cika sharadin Bukhari da Muslim a ciki, to wannan su suke zawwa a wannan daraja ta hudu ce kenan. Summa ala shartul Bukhari, sannan sai wanda kuma ya kasance babu shi a Bukhari babu shi a Muslim, amma yana bisa kan sharadin Bukhari yake bi musu daraja. Summa Muslim, sannan sai wanda ya kasance akan sharadin al-Imam Muslim, babu shi a Bukhari babu shi a Muslim, amma kuma yana bisa kan sharadin Muslim ba sharadin Bukhari ba, dan saboda sharadin Bukhari yahi ƙarfi game da sharadin Muslim, yana daga cikin sharadin Bukhari shardanta saduwa gamuwa da malami ko da sun yi mu'asara, in ba ya samu tabbasa mutum ya gama shi, wanda wannan sharadin al-Imam Muslim bai shardanta ma kanshi ba, shi yasa a muqaddima yi dogon bayani akan raddi akan wannan magana. Summa sahihin inda gairihi ma, sannan kuma mai bi musu sai sahihi a wajen wani malamin da ba su ba, kamar sahihi a wajen Ibn Khuzaima, sahihi a wajen Ibn Hibban, sahihi a wajen Ibn Sakan da ma sauransu, wanda suka sharɗanta siha ko da basu cika, duk da basu cika sharaɗin siha ba suna da tasahulanci kamar yadda zan mu gani gaba, to amma dai tunda an sa shi cikin littafin da ya sharɗanta ma kanshi siha, yana shi yake zawwa a daraja ta ƙarshe a cikin maratibus siha, wanda suke wannan matsayin daraja. An fahimci wannan qadiyyar. Yace wannan magana ita ce al-Imam al-Iraqi ya dauko ta daga Ibn Salah, ta inda ya faɗa cikin abin nan al-Mustadrak, auda ahu ma laysa fi wahidin min sahihaini ala shar, shine wanda aka huddo shi amma bai cikin sharadin wancan malamai da aka ambata Bukhari da Muslim, bai sharadin su kuma, amma yana cikin wasu daga cikin littafan da an wannan ƴan siffanta su da siha. Wa iza qalu, idan malamai suka ce sahihun muttafaqun alai, sahihi ne an yi ittifaqi akan shi, aw ala sihhatihi, ko suka ce muttafaqun ala sihhatihi, an yi ittifaqi akan siha shi, fa muraduhum ittifaqu shi, yana suna nihin ittifaqin Bukhari da Muslim a cikin harkar hadisi da kaji, an ce muttafaqun alaihi shine wanda Bukhari da Muslim suka ittifaqi akan shi, ba ittifaqin al-umma ba, kenan sanin yare na kowane malamai yana da amfani a hadisi da kaje an ce muttafaqun alaihi sabanin kuma ka ga malamin fiqh al-tan shi ya ce muttafaqun alaihi akan wata mas'ala ba ɗaya bane kamar yadda ibnu salah yake cewa amma kuma ittifaqin bukhari da muslim yake da suka yi akan shi al'umma ta karbi littafin wannan da karbuwa ta karshe dole sai zamanin ittifaqin al'umma ne ma ya lazimta ittifaqin al'umma kamar yadda ya faɗa a cikin علوم الحديث صفحة 41 الإمام ابن صلاح رحمه الله تعالى وذكر الشيخ شيخ يا أنبتا يعني ابن صلاح يعني ابن صلاح رجع أنت الشيخ كما يدمي ألفية العراقي يوعدات في رموز إنشان سبب الشيما وأن أي اختصار نين للتاهن مقدمة ابن صلاح كما يد إتما ألفية العراقي تلخيص نين مقدمة ابن صلاح أواكي to daga yace sheikh yana nihin al-imam ibn salah ko yace qala yana nihin ibn salah annama rawayahu awaduhuma fa huwa maqdu'un bi sihhati cewa abinda suka rawaito su biyin suwa kenan bukhari da muslim fa huwa maqdu'un bi sihhatihi wannan an yanke tabbas cewa sahihi ne wal ilmu al-qadhi hasilun fi kuma ilimi yankakken ilimi wanda babu shakku gare shi ya tabbata gare su yace wannan abinda ibn salah ya faɗa kenan yace wa khalafahu al-muhaqiqun amma wasu daga cikin muhaqiqun na malamai da jama'a da dama sun saba mushi fa qalu suka ce fi duzan zato yake tabbatarwa malamai tawatar matakar ba mutawatiri bane mas'ala ce wanda malamai wasu sun tahi akan magana ta harko wasu sun tahi akan magana ta biyu cewa yufidul ilmul qada'i ko kuma yufidul ilmul zanni ya tabbata a cikin sharhin muslim al-imam an-nawawi yake cewa dan saboda ahad ne ahad kuma babu bambanci tsakanin na bukhari da muslim kuma bukhari da muslim kasancewar al'umma ta karbe su da karbuwa sai tabbatar da cewa duk abin da suka yi hukunci akan shi suka kawo shi a cikin littattafan su to yufidul ilmul qada'i yana tabbatar da ilimi na tabbas wanda babu shakku a cikin shi shine al-ilmul qada'i kuma amma bai lazumtawa cewa a ce al'umma sun yi ijma'i akan shi tabbas cewa magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi inkari mai ƙarfi akan ibnu burhan kan da ya faɗa yake cewa balaga fi taglidihi suka kai ƙarshe wajen cewa kuskure ne yayi ibnu abdussalam ya aibanta ma ibnu salah akan wannan magana da yayi da yace wai abinda bukhari da muslim suka huddo yana ana yankewa tabbas ne kawai babu shakku akan shi wa kala wanda suka mishi radi suka ce mu'tazila suna ganin cewa al'umma idan suka yi aiki da hadisi yana nuni akan cewa hadisin nan sahihi ne wannan mazhabi ne wanda yake radi mummunan mazhabi sirajuddin al-bulaiki ne Allah ji kanshi da gafara Allah ramshe shi yana da littahi mahasin al-istilah a safaha ta 111 yake cewa abinda al-imam an-nawawi hada da ibnu salam da wanda suka bi su mamnu ne bai yayi ba an rawaito daga wasu daga cikin malaman karshe irin magana ta ibnu salah daga jama'a diwa daga malaman shafi'iyya kamar cewa yufidul ilmul qada'i ma'ana ake ne shine abi ishaq al-isfirayni da abi hamid al-isfirayni da qadi abu tayyib at-tabari da sheikh abi ishaq ash-shirazi da imam as-sarqasi al-hanafi da qadi abdul wahhab da cikin malaman malikiya da abu ya'la da abul khattab da ibnu za'farani daga cikin malaman hanabila da ibnu fawrak da ma diyawa daga cikin malaman asha'ira da malaman hadisi amma ce mazhabi na salafus salih ga baki dayan su shine suna yankewa da hadisin da al'umma suka karbe shi da karba ta gaba daya kamar da ibnu zahir al-maghrisi ya faɗa cikin sifatu tasawu yace duk abin da ya kasance bukhari da muslim sun huddo shi sun ittifaqi akan shi to wannan yana nuni akan bada ilimi na hakika cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas ya faɗi wannan shine abin da ake akai ibnu hajar yake cewa abinda al-imam an-nawawi ya ambata wannan abu ne wanda sa a sallama mushi ta fuska da dama amma muhaqiqun ba su sallama ba ya dace da ibnu salah haka nan magana da ya faɗa a cikin nukhbatul fikr yake cewa al-khabarul mukhtalif bil qara'in al-mukhtaf bil qara'in labari wanda aka kewaye shi da qara'in qarinoni yufidul ilma yana tabbatar da ilimi sabanin wasu wanda suka ki haka takaice dai mas'ala ce wanda malamai sun yi ta tattaunawa akan ta cewa yufidul ilmul qada'i ko kuma yufidul ilmul zanni sai mas'ala ta gaba da al-imam an-nawawi ya kawo cikin littafin as-sadisa man ra'a fi hadhihi al-azman wanda ya gani cikin wannan zamani hadisan sahihal isnad hadisi sahihin isnadi fi kitabin a cikin wani littafi aw juz'in ko wani yanki lam yanussu ala sihhatihi wanda ba ayi nassi akan hafizun mu'tamad babu wani hafizi da yayi tabbas cewa sahihi ne babu wani malamin da ya tabbatar da cewa sahihi ne cikin manyan magabatan malamai qala sheikh sai sheikh yake cewa shine ibnu salah la yuhkumu bi sihhatihi ba za a yi hukunci da ingancin shi ba da kaga hadisi kace sahihi ne koda ka ganshi a cikin wasu littattafan da ba basu shardanta ma kansa siha ba yace li dafa ahliyati ahli hadhihi zaman dan saboda raunin ahliya ta wannan zamani ibnu salah yana hadi da malaman zamanin shi yake magana shekara na wadarira da suka wuce yana ganin dan saboda lokacin su ilimi yayi rauni wani bai ya fito ya nassanta sahihanci ba a karba in ba magabata jagorori cikin sha'anin hadisi ba suka nassanta amma sai malam al-Imam an-Nawawi yake cewa wal azharu indi jawazuhu amma ni abin da ya zahara a gare ni shine halaccin abu liman ta makana ga wanda ya tabbata cikin ilimi wa qawiyat ma'rifatuhu kuma sanin shi ya tabbata yayi ƙarhi a cikin ilimin hadisi yana iya ijtihadin shi ya nassanta cewa hadisin sahihi ne kuma a karba dan saboda shi ma ya dogara ne da qawaid kin da malami suka dogara da su magabata ya nassanta akai ba da ra'ayi bane ya hodi na mas'ala ta gabe shi cewa man arada al-amal bi hadisin min kitabin duk wanda yayi nihin aiki da wani hadisi daga cikin wani littahi fadariquhu hanya shi an yi akhuza min nuskhatin mu'tamada ya leka shi ya amshe shi daga cikin wata nuskha kofi na wata kofi wanda aka dogara da shi qabala ha wanda yayi muqabala tahu aw siqat bi usulin sa ko shi ko wani shi yayi muqabala ta da siqa wanda tabbas cewa wannan rubutun shine na littahin kaza wa in qabala ha bi asalin mu'tamadun ajza'ahu in kuma yayi muqabala ta da asali wanda aka dogara da shi na muhaqqiq to wannan ya wadatar mushi dan saboda kamar yadda muka sani ana samun sabanin nusakh na littattafan da suka rubuta hadisi zaga a bukhari a ce wannan nuskha ta ce kaza wannan nuskha ta ce kaza shi yasa ma a cikin darasin bukhari muka ce malamai sun ce mafificin nuskha ta sahih bukhari ita ce an-nuskhatul yawnaniyya dan saboda ita ce nuskha mu'tamada kamar suna cewa ma ita ce mansukhiya ce ga dukkan wata nuskhata littafin sahih bukhari an fahimci wannan qadiyar to ina ga ya kare dangance bayanan da al-Imam an-Nawawi yake yi akan sahihan hadisi abin da ya shahi harkar sahihi ga baki daya nan ya kare babu mai tambaya cikin wannan da muka gani ne yanzu ma'ana kafin mu shiga an-nau'u sani al-hasan
لم ينص على صحتي حافظ مؤتمد
لم ينص على صحته وان دبي نسنت حافظ مؤتمد با سامو وان حافظي با ابن دوغرو وان ده ينسنت اكن انغانشين شي
قال الشيخ لا يحكم بصحته لضعف احليه اهل هذه الازمان
يجي لا يحكم بصحته با حكمتي ده cewa ingantacce ne li da'afi ahliyati hadhihi al-azman dan saboda raunin ahliya cancanta ahliya shine cancanta cancanta ta mutanen wannan zamanin kamar a ce fulanun ahlul li kaza ma'ana ya cancanci kaza yawa to sai mu ci gaba a nau'i na biyu an-nau'u sani nau'i na biyu a cikin wannan anwaqin da al-imam Nawawi ya ambata cikin wannan littafi mai albarka Allah ji kanshi shine at-taqrib wa at-taysir al-Hasan shine hadisin da yake cima al-Hasan bayan an kare sahihi wanda yake biyo mushi wajen martaba wajen daraja shine al-Hasan qala al-Khattabi al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi Allah ji kanshi da rahama yake cewa al-Imam al-Khattabi babban malami ne daga cikin malaman hadisi wanda yana da sharhin Sunan Abi Dawud taƙaitaccen sharhi mujallad 4 kuma wanda cikin taƙaitaccen magana zai baka ma'anar hadisi ma'ana mai kyau wanda ake cewa littafin ma'alimus sunan al-Imam al-Khattabi a cikin ta'arifin hadisul hasan a muqaddima wacce ta ma'alimus sunan yayi bayani da dama akan abin da ya shahi mustalahul hadis to a ta'arifin hadisi hasan yake cewa huwa ma urifa makhrajuhu shine wanda aka san mahutashi washtahira rijaluhu kuma mazajin shi suka shahara yace wa alaihi madaru aksarul hadis kuma wannan nau'in na hasan shine hadisai da dama suke kewayo akan shi wa yaqbaluhu aksarul ulama malamai da dama suna amsa shi wasta amalahu amatul fuqaha dukkan malaman fiqh sun amshe shi suna aiki da shi hasan kenan wannan magana ta Imam al-Khattabi kenan ta'arifi ne na Imam al-Khattabi da yema wannan al-hadis al-hasan to amma ta'arifin nashi malamai suka ce akwai taqsiri a cikin shi kamar yadda ta'arifin hadis al-hasan a takaice dai kamar yadda muka gani can baya a cikin waccan muzakira ta'arifin hadis al-hasan shine wanda ya cika sharɗan shi da shi da sahihi me bambancin su da'af khiffa khiffa ba da'af an ce da'af kuma ya koma da'ifa khiffatu dabdur rawi yanan bambancin shi shine khiffatu dawdur rawi shi ma hasan ya cika sharda wancan guda biyar irin na sahihi sai dai shi bambancin shi marwacin sahihi shi qawiyud dabd ne shi kuma marwacin hadisi hasan shi kuma khafifud dabd ne shine kawo bambancin shi qala sheikh malam yake cewa ma'ana shine al-imam ibn salah Allah ji kanshi yace huwa qisman kashi biyu ne ma'ana hasan kenan da ake magana ahaduhuma ɗaya daga ciki ma la yakhlu isnaduhu min masturin wanda sanadin shi bai wohintuwa bai kadaitu ba gami da wani sitirtacce wanda lamarin shi a sitirce yake lam tatahaqqaq ahliyatuhu wanda ba a tabbatar da cancanta shi ba ba a tabbatar da cancanta shi ba walaysa mughafalan kathirul khata kuma ba rabkanan ne bane mai yawan kuskure ma'ana a cikin sanadin hasan a samu wani daga ciki na harko kenan a samu wani daga cikin marwayatan ba a san halin shi ba asirin shi a riyade amma kuma ba a gehe shi ba da kasancewa mughafal ne mai yawan kuskure wala zahara minhu sababun mufassiq kuma ba a samu wani sababun fasikanci ba da zai tashi ya zama fasiki wa yakunu matnul hadisi ma'rufun bi riwayati mislihi aw nahawhi min wajhin akhar kuma ya kasance hadisin matanin hadisin an san shi da cewa an rawaito shi da kwatankwacin wannan hanya ko kuma makamanciye ta wata hanyar daban kenan wannan nau'i na hasan kenan na harko ya kasance a cikin shi akwai marwaci bi sitirtaccen hali masturul hal mastur ne ba masturul ayn ba masturul hal ne ba a san halin shi ba takamaimi ba a ce ga siqa bane ba ko kaza amma kuma an san cewa ba mughafal bane kasirul khata kenan wannan shine na nau'i na harko da ya ambata kuma ba a gehe shi da fasikanci ba kuma an rawaito wannan hadisin ta wata hanya daban irin wannan hanyar ko kuma wata hanya da take kuma kamanci ta wadda ba da'ifiya ba ita ma irin wannan annau sani nau'i na biyu an yakuna rawi masturan bisirki wal ama mashhuran bisirki wal amana marwayin ya kasance ya shahara da gaskiya da amana walam yabluq darajatu sahih kenan shi wannan an san shi an san halin shi amma bai kai ba daraja ta sahihi bi kusuri fil hifz wal itqan dan saboda takaice washi da yayi kasa wajen harda kuma da kyautata sha'anin hadisi ma'ana bai kai ba na sahihi wa huwa murtafi'an an halin man yu'addu tafarruduhu munkar ya kai darajar da ya wuce ma'ana murtafi ya daukaka an hali gami da halin da ake lissafa wanda in yayi tafarrudi ana ce mishi munkar ne dan saboda mai rauni in yayi tafarrudi ya kawo hadisin da ba wanda ya san shi sai ta hanyar shi sai ake ce ma munkar to amma shi wannan matsayin shi ya wuce nan in ya kawo hadisi a ce mishi munkar dan an san shi cewa yana da harda yana da itiqani sai dai kuma bayyana kwari gami da mai harda sahihi wannan duka bayani ne game da ta'arifin da nan muku na harko cewa kawo bambancin shi da na sahihi shine a samu khifatu dabdur rawi sabanin sahihi kuma quwwatu dabdur rawi ake samu a cikin shi al-imamu an-nawawi Allah ji kanshi yake cewa summa hasanu ka sahihi fil tijaji bi sannan hadisi hasan shi ma kamar sahihi ne wajen kawo hujja da shi wa in kana dunuhu fil quwwa duk da kasa da shi yake wajen karhi me kai sahihi bo wajen karhi amma wajen hujja yadda za a yi hujja da sahihi haka za a yi hujja da hasan da sai dai kuma abu daya in sun ci karo da hasan da sahihi wajen kuma an samu mukhtalaful hadis a wannan kuma wajen ana rajjaha hadisi sahihi game da hasan wannan kuma qadiya ce daban walihaza adarajatuhu ta'ifatun fi nau'i sahihi shi yasa ma wasu malamai suka sa shi ta'ifatun minal ulama ma'ana wasu jama'a daga cikin malamai hasan kawai suka sa shi cikin nau'in sahihi kuma sai a gama shi da sahihi da hasan sahihi li zatihi da sahihi li ghairihi da hasan li zati da hasan li ghairi duka sai a ce musu al maqbul karbabbe dan dukan su ana karbar su illa iyaka ko wancan yahi wancan wancan yahi wancan kuma inda za a gane kimar hihi kon nasu lokacin da aka samu sabani tsakanin hadisai wani ya tabbatar wani ya kore to nan gurin kuma fifi kon zai yi amfani anan kuma za a yi amfani da wanne yi daraja wanne yi wannan sai a yi aiki da shi in an kasa hada kansu wa qauluhum wadan malamai da zasu ce hadisun hasanul isnad suce hadisi ne hasanul isnad yana da isnadi mai kyau ko sahihul isnad ko kuma sahihul isnad duna qauli ma hasanun sahih sahihun aw hasan ba dai bane da yana kasa da su ce hadisi ne sahihi ko hasan abinda malamai suke ni kamar an kaji malaman hadisi sun ce haza hadisun hasanul isnad ko kuma sahihul isnad daraja shi bata kai ba a ce kawai hadisun sahihi dan saboda in an ce hadisun sahih an yi hukunci ne da sanadin da matanin duka ya inganta amma an ce sahihul isnad kawai ana nihin sanadin ya inganta matanin kuma ba a sani ba ba a tabbatar ba shine ba huska fifikum yace li annahu qad yasihu an yi husanul isnad dan tana yiwa ya kasance qad wannan ta zo litaqalil tufidu taqalil ana yiwa wani lokacin a samu in sanadi ya inganta ya zama sahihi ko kuma sanadi ya zama hasan amma dunal matan banda matanin bai zama ingantacce ba li shujuzin dan saboda shujuzi ya shigo cikin matani au illa ko kuma illa wanda take shiga daga cikin illa ta matani wanda duka wannan anwa ne wanda zan mutarda su cikin wannan littafi mai albarka fa in iktasara ala zalika hafizun mu'tamadun idan wani hafizi abun dogaro cikin ilimin hadisi ya takaita kawai ce hasanul isnad ko sahihul isnad fa zahiru sihhatul matan wa husnuhu zahirin magana to matanin ma sahihi ne kuma hasan ne me yasa dan saboda a matsayin shi na jagora cikin fannin babban malami cikin fannin dan ya ce hasanul isnad to matanin inda yana da matsala da ya bayyana kyalewar shi akan matanin yana nuni hatta da matanin ma bai da matsala duk da shi wannan kadai yamma hukunci sanadi kadai yamma hukunci wa amma qaulu tirmizi amma hada al imam tirmizi wannan wata matsala ce wadda al imam tirmizi ya kadaita da ita yake so yi bayani akan ta duk da matsala ce mai sabani mai tsawo abinda tirmizi yake hada hasanun sahih yace hasanun sahih yana ce yana yawaita wannan abun Allah ji kanshi da rahama cikin al jami'u tirmizi sai yace wannan hadisin hasanun sahih hasan wani nau'i ne daban sahih wani nau'i ne daban kuma me yasa tirmizi yake hada su akan hadisi dai yace hasanun sahih sai malamai suka ce ma'anar shi ruwaya bi isnadai ne an rawaito shi da isnadi bi abin da yake nihi ahaduhuma yaqtadi sahiha dayan su ya cancanci sahiha wal akhar al husn wanin kuma ya cancanci hadisi matsayin husn kyakkyawa to sai ya gama sai ya ce hasanun min wajhin wa tariqin min wajhin akhar abin da yake nihi kenan to abinda malamai kuma suka yi raddi su sai rabar da cewa haka yake nihi suka ce akwai su hadisai da dama cikin sunan tirmizi wanda basu da hanya sai wannan hanyar sai hanya daya kuma ya ce musu hasanun sahih hanya daya gare su kenan yake nuna ba haka yake nihi ba abin da ya kawo rikicin duka al-imam tirmizi Allah ji kanshi bai bayyana makasudin shi ba akan haka shi yasa kowa yake cewa mai yiwa kaza yake nihi mai yiwa kaza yake nihi ba wanda zai ce ga tabbas abin da yake ni tunda ba a ji daga bakin shi ba gai shi yasa ma zaka ya ce hasanun sahihun la na'rifuhu illa min hazal wajh kenan ka ga ya nuna cewa ba ya da wata hanya sai wannan kuma ya siffanta shi da hasanun sahih a takaice dai wannan shine abin da al-imam an-nawawi ya zaba kuma a cikin wannan mas'ala ta fadar tirmizi hasanun sahih duk da malamai da dama kowa yana kawo cewa ga abin da al-imam tirmizi yake nihi wanda yanzu ba lokacin mu kawo dogayen maganganun nasu bane da raddi akan su dan kowanne wanda ya hadu wata magana kuma sai ya kawo magana ko wani ya kawo tashi ya rushe ta waccan shi ma wani ya ce kaza ake ne shi ma wani ya kawo tashi ya rushe waccan inan a takaice dangance da fadar tirmizi babu wanda zai ce tabbas kowa zai fadi dai a ganin shi cewa mafi rinja yanzu ta shi cewa ga abinda al-imam tirmizi yake ne amma a yanke tabbas a ce ga abinda yake ne bai yiwu dan saboda ba a shi daga bakin shi ba cewa ga abin da nake ni kuma wani abu ne wanda shi kadai kadai ta da shi banda sauran malaman hadisi kenan ina ganin zan mu takaita dan saboda tarjuma ta alamakin can da zan mu shiga sati mai zuwa sai mu tashi wa amma taqsimul bagawi a hadisul masabi insha Allah ta'ala in Allah ya sa muna cikin masare Nasu dan tattauna akan mas'ala kawo bayani akan hasanun sahih wajen al-Imam at-Tirmidhi to amma lokaci da ya ba mu dama ba dan saboda lokacin duka he a cinye shi akan mas'alar wannan ɗan mintuna sai saura zan yi bayani akan cikin wannan littafin da muka ce mun hada tarajim na malamai manya-manyan malamai na kowane fanni na fannin hadisi da na fannin fiqhu da na fannin tafsiri da makamantansu littafin nafahul ma'amul fi tarjumat ba'dul a'immatil fuhul dama dan saboda wannan muka hada shi saboda kawo tarihin magabata me ya makasudin mu akan kawo tarihin magabata manya dan saboda mu ga yadda suka yi rayuwar su kuma yadda suka ma wannan addinin hidima kuma ya zama na jin su da muke fadi ana rawahu fulan rawahu wane to wannan nan ka san shi ka san tarihin shi kuma ka san yadda yayi hidimar da imam musulunci kuma karanta sirar magabata a cikin kowane fanni yana sa kai ma ka zage damtsi ka tashi wajen nema koda baka kai martaba su ba ka samu daidai gurgurdan abinda Allah ya hore maka na ilimi cikin malaman hadisi akwai malami na 18 da na kawo ciki shine al-Imam Tabarani Allah ya ji kanshi da rahama muna taji cikin littawa ana rawahu Tabarani to waye Tabarani kinna zan mu san shi yau sunan shi da aihuwar shi sunan shi Sulaiman ibn Ahmad At-Tabarani wanda an aihe shi a shekara ta 260 Hijriya ahadu alam ɗaya daga cikin manyan malamai da shugabannin ahlus sunna wal jamaa sunan sai al-kunya shi Abu Qasim Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub ibn Mutayyir al-Lakhmi ash-Shami At-Tabarani wa summi At-Tabarani nisbatun ila Tabariyyati Sham ana kiran shi da Tabarani nasaba ce zuwa ga wani gari da ake cewa Tabariyya a cikin Sham a cikin Sham an aihe shi a cikin watan Safar shekara ta 260 Hijriya wadda ta dace 821 Miladiya a garin Filistin a cikin kasar Filistin ɗaya ne daga cikin manya-manyan marwayatan hadisi wanda suke shahararru da malaman hadisi rayuwar nabi rayuwar al-Imam Tabarani ta huskar ilimi al-Imam Tabarani yayi bulaguro da shi da ma'ahin shi wa harasa alaihi kuma yayi kwadayi akan ilimi da shi da baban shi suka yi taya wuce a wuce wajen neman ilimi li annahu sahibu hadis dan yana cikin malaman hadisi daga cikin malaman Duhaim kwarkon tahiyar shi shekara ta 773 ya fara bulaguran shi huta neman ilimi a cikin tahiyar tashi ce ya gamu da mazajin hadisai yayi ta neman hadisai wajen su dukkan wani wanda ya kasance sadauki ne cikin sha'anin ilimin hadisi al-Imam Tabarani sai da ya neme shi yayi karatu a wajen shi ya tattara littattafa yayi rubuce-rubuce ya zamuni mai yawa Allah ya bashi doguwar rayuwa kuma malaman hadisi sun yi tazo mishi ta gari-gari dan saboda neman ilimi a wajen shi na gaba malaman al-Imam Tabarani daga cikin malaman shi da yawa ne daga ciki akwai Hushaym ibn Marsad at-Tabarani da Ishaq ad-Dabari da Isa Idris al-Attar da Bashir ibn Musa da Hafs ibn Umar da Ali ibn Abdul Aziz da Abu Zur'at ad-Dumashqi ɗaya ne daga cikin baban shi Abu Zur'at Abdurrahman ibn Amri ad-Dumashqi da Abu Ali ibn Bashir ibn Musa al-Asadi da al-Imam an-Nasa'i ma malamin shi ne da sauransu ma da dama wanda suke daga cikin malaman hadisi sai daliban shi daga cikin daliban al-Imam Tabarani akwai Abu Khalifa al-Jumahi da Abu Abdullah Muhammad ibn Ishaq da Abu Bakar Ahmad ibn Musa al-Murdaw ibn Murdawahi yake cewa da Abu Nu'aym al-Asbahani wanda yake littafin Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya al-Imam Abu Nu'aym Allah ji kanshi dalibi ne cikin daliban Tabarani ibn Uqda Ahmad ibn Muhammad as-Sahab da ma wasu da dama ga sunan masu yawa daga cikin daliban shi wanda ba sai mun kawo su duka ba nukuta ta gaba yaban da malami suka yi ma al-Imam Tabarani Allah ji kanshi Zahabi a cikin littafin shi Tarikhul Islam yake cewa al-Hafizul Mashhur yana ta'rifin Tabarani yace hafizi shahararre kenan musnadud duniya mai isnadi na duniya wa kana min fursan hadha sha'an yana da cikin dawakai na wannan fanni fannin hadisi kenan ma asirki wal amana ga gaskiya ga amana a cikin siyaru alamin nubala kuma yake cewa al-imam az-zahabi kenan yake cewa game da imam at-tabarani al-imam al-hafiz imami hafiz kenan as-siqa ar-rahan mai yawan ya wuce cikin neman ilimin hadisi muhaddisul islam malamin hadisi cikin musulunci kenan yace lam yazal at-tabarani ra'ijan fa'ikan at-tabarani bai gushe ba kasuwar shi tana ci kuma nafiqan yana ya wuce sa'annu cikin neman cikin ilimi balle ma cikin zamanin shi ya wuce da dama Abu Nu'aym yake cewa naji Muhammad ibn Bindar yace na shiga garin Askar shekara ta 288 sai na halarci majalisin Abadan ya huto yana ma dalibai imla'i na hadisi yana cewa ra'aytu an tumli alayhi fayqulu hatta yahduru at-tabarani ya race mai to jama'a sun hadiya kamata ka fara ba da hadisi sai ya ce ku bari har sai imamu at-tabarani ya zo shine shugaban abu Abu Qasim yace bayan lokaci kadan sai al-imamu at-tabarani ya huto kuma a fara ba da karatu Abubakar ibn Ali yake cewa na tambayi walidi Abu Qasim at-tabarani an kasaratu hadisihi na tambayi ma'ahi na game da yawan hadisan shi yace kuntu anamu al-bawari yace dan shi ne yake tambaye shi baba ya akai ka hada wannan ilimin ba dan tarihi kadan yace mishi takaicewa abu in zan baka labarin na shekara ina kwana a cikin tabarma shekara 30 ina kwana a tabarma ban hakarkari na bi kwanta muga talaba dan ya nuna mishi cewa ga wahalar da ya sha wajen neman ilimin Abu Abul Hussein Ahmad ibn Faris al-Lugawi yake cewa naji Ibn al-Amid yana cewa ma kuntu azunnu anna fid dunya halawatun alazmin ar-ri'asa wal wizara allati ana fihi yace banni ganin cewa a cikin duniya nan akwai wani abu mafi jin dadi wanda nafi jin dadin shi kamar shugabancin da nake bisa kai shugaba ne yace sai da naga al-imam at-tabarani muka yi muzakara ilimi da shi na san cewa haduwa da al-imam at-tabarani ta yi mini jin dadin dukkan duniyar nan me yasa yace dan saboda ya kai karshe wajen fusaha ya kai karshe wajen zakai har sai da yace muryar shi gabaki ɗaya ta gama duniya gabaki ɗaya a zamanin shi yace laysa fi dunya illa indi akwai sanadin da yace a duk duniya babu mai shi in ba al-imam at-tabarani ba musannafatuhu rubuce-rubucen al-imam at-tabarani saurara mu ji littattafan shi na daga cikin littattafan shi al-mu'jamul kabir babban littafin shi al-mu'jamul kabir na hadisi ne wanda ya hada hadisi 1829 sai al-mu'jamul awsat wanda shi kuma ya hada hadisi 11544 sai kuma al-mu'jamul awsat shine na hada da farko ku al-mu'jamul sagir shine na uku kenan wanda ya hada hadisi 1198 sai kitabu isharatin nisa littafin da ke bayanin mu'amala da mata kitabu hadisi shamil al-imam at-tabarani yake da shi hadisul manasik kitabul awail kitabus sunna kitabud diwalat kitabur ram kitabun nawadir musnadu abi huraira kitabut tafsir yana da littafin tafsir kitabud dalailun nubuwa kamar yadda baihaqi yana da dalailun nubuwa to at-tabarani ma yana da dalailun nubuwa musnadu shu'ba hadisai na shu'ba wanda ya hada guri daya musnadu sufyan musnad aisha musnad abizar ma'rifatu sahaba kitabul ilm kitabur ru'ya fadlul arab kitabul juhd kitabul fara'id manaqib ahmad kitabul ashirba kitabul awwaliyya fi khilafati abubakar wa umar wa ghayriha da ma wasan siddiya ba dukan su bane wannan kadan ne daga ciki kuma rubuce-rubuce masu kima masu daraja akan hadisi Allah ji kanshi nukta ta gaba sai wafatuhu rasuwa al-imam at-tabarani kana fi akhir a karshen rayuwar shi ya kasance makabcewa ya makabce a karshen rayuwar shi yana cewa su azanda kasa haratni da bakin shi yake cewa zindikai suka yi mini sihiri suka mushi dan saboda ya zame musu kadan ganan bakin tulu duk matsalar da suka kawo zai yi rubuce-rubuce akan raddi gare ta zindikai wanda suke makiya musulunci suka yi mishi sihiri ya makabce Abu Nu'aym yake cewa dalibin shi kenan mai hiliya yace Imam at-tabarani ya rasu Allah ji kanshi a cikin kwana biyu da suka yi sawa zulqa'ida sura kwana biyu ya mutu kenan 28 da zulqa'ida shekara ta 360 al-Imam at-tabarani ya rasu al-Imam az-zahabi yake cewa ya cika shekara 110 ciccibiyar rasu kuma ya gama su ambatan shi ya gama duniya ko ina ambatan al-Imam at-tabarani ne sauran lokaci al-Imam Daraqutni safa biyar ce muna iya gama da shi. Wannan shine Al-Hafiz Al-Imam Tabarani Abu Qasim Tabarani rahimahullah. Yana sai kuma yanzu na biyu na gaba na yau Al-Imam Daraquthni rahimahullah. Daraquthni shi ma Allah ji kanshi muna ji a hadisi ana rawahu Daraquthni. To waye Daraquthni kinnan? Sunan shi da aihuwa shi sunan shi ne Abul Hasan Ali ibn Umar Ahmad ibn Mahdi Al-Baghdadi a Daraquthni. Daraquthni nisba ce zuwa ga wata unguwa ta su da ake ce mata Daraquthni a cikin Baghdad. Unguwa ce Daraquthni gidan Abduga. To shi dan ciki ne yake nasa ba shi gare ta ake ce mishi Daraquthni kenan na unguwar Daraquthni. An aihe shi a shekara ta 306 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na gaba hubbu Tabarani lil ilm yadda al-Imam Tabarani yake al-Imam Daraquthni kai yake san ilimi da kuma yawan ilimin da Allah ya bashi. Daraquthni Allah ji kanshi ya kasance mutun ne mai san malamai kuma da fuskantar malamai da lazumta su kullun yana tare da malamai. Daga cikin malaman da ya lazumta akwai Muhammad ibn al-Hasan Ahmad ibn Salih al-Hamdani as-Sabi'i al-Halabi. Hafizi ne mutukin a cikin ilimin hadisi. Ya ji daga gare shi kuma da Daraquthni ya yi ruwaya daga gajen shi. Ya kasance mai kima ne mai daraja ne wajen saufin daula har ma yana ziyartar shi a gidan shi dan kima shi. Al-Hafiz Abu Muhammad Al-Azhar ke cewa dafa duniya huwa asrur ruwa. Ya kewaye duniya wajen neman ilimi ba inda bai je ba kowace huska ya tafi. Wa kana Daraquthni yajlisu bayna yadayhi shi malamin na Daraquthni yake so. Ya kasance Daraquthni yana zama a gaban shi yadda ka san yaro karami yana neman ilimi wajen shi dan saboda girmama shi. Yace wazir na Harb ya taho gare mu sai mutane suka gamu da shi ina cikin su sai san cewa ina daga cikin daliban hadisi dan saboda sarakan su na wancan lokacin su ma malaman ne malamai ne na kirki ma ba na wasa ba. Sai shugaba ya tambaye shi yake cewa ana cewa Tabarani malamin hadisi ne. Yace mishi ka iya bani wani hadisi wanda cikin shi akwai sanadi sahabbai ne guda hudu kowa yana rawaitawa daga dan uwan shi wannan ya rawaito daga wannan wanda yana da wahala. Sanadi wanda sahabbai ne hudu wannan ya ji da wannan wannan ya ji daga wannan wannan ya ji daga wannan har zuwa Annabi. Daraquthni yace mishi na'am. Yace shine hadisin Sa'ib ibn Yazid daga Huwaid ibn Abdul Uzza daga Abdullah ibn Sa'di daga Umar ibn al-Khattab cikin sha'anin Umala. Yace daga fadin haka waziru daula ya san cewa eh lalle na cancanci abinda ake fada kuma daga nan gurin yake mutunta shi. Shuyukh al-Imam Tabarani a takaice Daraquthni afwan malaman Imam Daraquthni a takaice da daliban shi. Al-Imam Daraquthni ya ji hadisi daga Abu Qasim al-Bagawi. Al-Imam al-Bagawi mai masabihu sunna wanda shi ma mun kawo shi anan. To malamin al-Imam Daraquthni ne da ma malamai da dama a cikin Kufa da Basra da garin Wasit. Kuma wanda suka dauki ilimi a wajen al-Imam Daraquthni rahimahullahu ta'ala akwai Sa'sa ibn Salam da Abu Muawiyah ad-Darri da ma wasun su kadan ne daga ciki. Ra'ayin malamai da yaban da malamai suka faɗa akan al-Imam Daraquthni. Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi yake cewa lam yara Daraquthni muslimin nafsu. Daraquthni ko shi kanshi in zai faɗi gaskiya ya san azabi bai taba ganin mutun kamar shi ba. Ko shi karan kanshi. Ibn al-Jawzi yake cewa qalit kama alahu abinda ya haɗin ma al-Imam Daraquthni shine ma'rifatul hadisi sanin hadisi da ilmun qira'at na Qur'ani da ilmun nahwu da fiqhu da shi'r kuma ga shugabanci kuma da adalci da kyakkyawar aqida. Al-Imam Ibn Kasir yake cewa Al-Hafiz al-Kabir babban hafizi ustazu hazihi sana'a malamin wannan sana'a ta mu shine sana'a hadisi wa qablahu bi muddatin wa ba'dahu ila zamanin hati kahin shi da kahin zamanin shi da hamma zawa zamanin mai shi Ibn Kasir ba ai kamar shi ba. Sami al-Kasir ya ji malamai da dama yayi wallafa wallafa yayi rubuce rubuce kuma ya kyautata a cikin su ya kyautata nazari cikin ilimin hadisi da intiqadi kyakkyawar aqida babu kamar shi a zamanin shi. Shugaba ne a cikin ilmun rijal da sana'ata ta jarh wa ta'dil ga kyakkyawan ta'alifi da kyakkyawar ruwaya kuma da nazari mai kyau. Abdul Ghani ibn Sa'd Sa'id ad-Darri yake cewa lam yatakallam alal ahadis babu wani wanda ya bayani akan hadisi kamar Ali ibn al-Madini a zamanin shi da Musa ibn Harun cikin zamanin shi da Daraquthni a cikin zamanin shi. Abu Abdurrahman Sulami ya rawaito daga Hakim yake cewa na ina rantsuwa da Allah malamin mu al-Imam Daraquthni a bayan kasar duniya nan da ya mutu bai bar kwatankwacin shi ba cikin sanin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu kamar shi. Inga babban malami ne amma har rantsuwa yake da Allah akan cewa Daraquthni da ya rasu bai bar kamar shi ba. Sai rubuce rubuce na al-Imam Daraquthni na daga cikin rubuce rubucen shi Kitabus Sunan akwai sunan da yara kudini yana cikin littafin da ya rubuta akan tsarin abwabul fiqh kitabu dhahara kitabu salati kitabu zakka har zuwa karshe sunan ne nashi wanda hadisi wajen dubu da wani abu ne ya hada ina da shi na biyu al ilal warda fil ahadith an nabawiyya kitabul ilal wanda ilalul hadith babu wanda yake sanin shi sai al jahabi zamin hazal fan manya manyan malamai wanda sun kai karshe su suke sanin ilalul ahadith da rubutun yana da ruwaya a cikin yana da rubutu akan shi na uku al mujtaba min sunanil ma'thura littahin shi ne yana da al mukhtalif fi asma wal mu'talif fi asma ar rijal sunaye wanda suna kama da juna kuma sun sha bambam amma ba mutun ɗaya bane cikin sha'anin hadisi yana taimakawa wajen sanin sanadi bambance sanadi na biyar kitabul afrad na uku na shidda su'alatil hakim tambayoyin da yamma hakim yamma al imamu dara kudini Allah ji kanshi kuma umda ne madogara ne a cikin wannan fanni sai na gaba na karshe rasuwa al imamu dara kudini Allah ji kanshi ya rasu a shekara ta 385 bayan ya gama rayuwar shi rayuwar da take cike da neman ilimi da watsa ilimi wal hirsu ala talaqil ulum da kwadayi akan watsa ilimi wa nashriha da wa da nashara ilimi walahu min al umri 77 sana ya rasu yana da shekara 77 al imamu dara kudini kenan Allah ji kanshi da rahama Allah ya mishi gafara wai shi sune wannan takaitaccen tarjuma akan wannan malamai guda biyu al imamu tabarani abu kasim tabarani da al hafiz dara kudini rahimahumullahu ta'ala Allah madauki sarki ya anhwanar da mu da ilimin su ya sa mu shiga cikin turba ta neman ilimi irin nasu kuma Allah ya arzuta mu da ikhlasi da yi dan shi dan zan mu takaita sai Allah ya kai mu sati mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah